This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci 19, 41, mita 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Lol da kuma Niyar dukkan su a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Kalma Sai Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirye a safiyar nan. Ga Ibrahim da kanun labarai.
Hadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta tarihi a Somalia jiya Talata. Sannan kungiyar kai daukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu yanci rani kimanin 40 ranar Lahadi a tekun Bahar Rum.
To a gaishe ka daga Najeriya a jihar Plateau mun samu labarin cewa an samu hasarar rayuka 11 a karamar hukumar Bariki Ladi bayan wani farmaki da yan bindiga sai kai muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. A jihar Niger kuma wakilan majalisar dokokin jihar sun tsige shugabannin su. Muna tafi kuma da shirin demokradiya yau amma da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka, inda wasu ke zanen barkwancin abinda suka kira Annabi Muhammad. Wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayin ta yi ikirarin kai harin a gidan rediyon ta jiya Talata. Ta ce biyu daga cikin askarawan daular ta ne suka kai hari a galan a wajen Dallas. Ta ce wannan ne harin ta na farko a Amurka kuma kadan ma aka gani. Mai magana da yawun fadar ta White House Josh Anish ya ce gwamnatin Obama na kafa wajen shelar cewa yan IS sun shigo Amurka. Ya ce la shakka muna buƙatar ƙarin sani game da gaskiyar lamarin. Akwai masu tsoron ra'ayi a faɗin duniya ciki har da masu alaƙa da IS waɗanda ke ƙoƙarin amfani da damar da kafafen sada zumunta kan bayar su yi hulɗa da mutane a faɗin duniya ciki har da Amurka a cewar sa. Yan sanda sun ce yan bindigar su ne Elton Samson da Nadir Sufi. Mutane biyun sun buɗe wuta a harabar wurin taron suka raunata wani mai gadi kafin yan sanda suka bindige su har lahira. Wasu takardun kotu na nuna an jima ana sa ido kan take-taken Samson tun daga shekara ta 2006, sannan kuma a shekara ta 2010 hukumar bincike ta FBI ta same shi da laifin yin mata ƙarya game da niyyarsa ta shiga kungiyar jihadi a Somalia. Wata kungiya ce mai suna American Freedom Defense Initiative ta rajin kare ƴanci a Amurka ta shirya gasar zanen barkwancin inda ta yi tayin dala wato ladan dala 10,000 ga wanda ya fi kwarewa. Musulmi dai na ɗaukar duk wata hanyar siffanta Annabi Muhammad a zaman wani babban zunubi.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta za ta shiga tarihi a Somalia jiya Talata, inda ya zama babban jami'in diplomasiyar Amurka na farko da ya kai ziyara a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita. Wakilin muryar Amurka da ke cikin tawagar Kerry, Pam Dawkins, ya ba da rahoton cewa sakataren ya shafi sa'o'i kimanin 3:30 a filin jirgin saman Mogadishu, inda ya gana da shugaba Hassan Sheikh Mohamed da Prime Minister da kuma sauran jama'ai. Ministan harkokin wajen Somalia Abdusalam Hadley Umar ya ga sashen Somalia na muryar Amurka cewa wannan ziyara ta nuna cewa an samu ci gaba a Somalia kuma lokaci yayi na harkokin kasuwanci da kasar. Ya ce tattaunawa su da Kerry tafi mai da hankali ne kan batun ƙarfafa gwamnatin Somalia da kuma yiwuwar sake bude ofishin jakadancin Amurka a babban birnin ƙasar. Bayan tsawon shekaru 20 cikin ruɗu da tashin hankali da ya ƙi cinyewa, babban birnin na Somalia ya ƙara zama mara haɗari a cikin 'yan shekaru da suka gabata. To amma har yanzu gwamnatin na fama da hare-haren ƙunar baƙin wake da ƙungiyar Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qaida ke kaiwa.
To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka kungiyar kai daukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu yanci rani kimanin 40 a ranar Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da kwale-kwalen su na roba da ake kumbura shi da iska au ya sace auyayi bindiga yayin da suke kokarin zuwa gabar Italiya. Kungiyar ta jinkai ta ce waɗanda suka rayu sun fadi cewa mutane da yawa sun mutu bayan da suka fada cikin tekun kuma suka kasa iyo. Su ne na baya-bayan nan cikin mutane kimanin 1,750 da suka mutu a ci gaba da kwararan 'yan gudun hijira babu ƙaƙƙautawa waɗanda ke ƙoƙarin guje ma tashe-tashen hankula da fatara a Afirka da Gabas ta Tsakiya. An samu wannan rahoton mace-macen ne daga wasu 'yan ƙasashen Ghana da Gambia da Senegal da kuma Ivory Coast waɗanda suka samu tsira da rayukansu bayan da suka isa tashar jirgin ruwa ta Catania da ke ƙasar Italiya. Jiragen ruwan sojojin Italiya da na dogarawan tsaron gaɓoɓin ruwa sun ceto wasu 'yan cirani wajen 6,800 a ƙarshen makon jiya. Sannan kuma jirgin ruwan sojin Italiya mai suna Batika ya iso da wasu 'yan ciranin wajen 652 a Italiya jiya Talata.
Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da sunan Janar Joseph Dunford na rundunar mayakan ruwan Amurka a matsayin hafsan hafsoshin Amurka na gaba don mai gurbin Janar Martin Dempsey na rundunar sojin ƙasa wadda ke rike da mukamin a halin yanzu. A yanzu haka Dunford komanda ne na sojin ruwa a matsayin da bai wuce bara da samu ba. Dunford ɗan shekaru 59 da haifuwa ya zama komandan gamayyar sojin Amurka na ƙasa da ƙasa a Afghanistan daga shekara ta 2013 zuwa 2014, inda yake kula da janyewar sojin Amurka da kuma mika ayyukan tsaro ga sojin Afghanistan. Ya kuma taɓa jagorantar wani rukunin sojin ruwa yayin mamayar Iraki da Amurka ta yi a 2003, inda har ya samu lakabin Fighting Joe. Dunford, wadda ɗan asalin Boston ne, ya fara aikin sojan ruwa ne a 1977. Shi ne sojan ruwa na biyu da zai zama hafsan hafsoshin Amurka bayan Janar Peter Pace, wadda ya rike mukamin daga shekara ta 2005 zuwa 2007, wadda a yanzu ya yi ritaya.
To, sahabo, kungiyar tarayyar Turai ta bayyana ƙwarin gwiwar cewa da ƙasar girka da masu binta bashi za su ɗau matakin ganin ƙasar ba ta samu matsalar kuɗi ba, kuma ta ci gaba da kasancewa cikin jerin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin euro. Babban jami'in kuɗi na kungiyar tarayyar Turai EU, Mr. Pierre Moscovici, ya gana da ministan kuɗin girka Yine Varoufakis a birnin Brussels a jiya Talata, a daidai lokacin da wa'adin 11 ga watan Mayu da aka ɗebe ma hukumomin girka da ke birnin Athens na Sibiya hukumar lamuni ta duniya IMF ke ƙara karatuwa. To, amma ministan kuɗin Jamus Wolfgang Schäuble ya ce yana shakkar za a iya warware wannan matsala cikin lokaci. Ƙasar ta girka dai ta himmantu ga kama ƙafa a diflomasiyance don kauce ma yiwuwar kasa cika alƙawarinta ta yadda manyan jami'an gwamnatin ta girka ke ta kai komo a nahiyar ta Turai don tattaunawa da takwarorin aikinsa na babban bankin ƙasar Jamus da na sauran ƙasashen Turan. Masu bin girka bashi na ƙasa da ƙasa sun buƙaci da gwamnatin ta girka ta aiwatar da wasu sauye-sauyen tattalin arziki da na tsarin kasafin kuɗi saboda su sakar mata ragowar dala biliyan 7.7 da aka ware don agaza mata.
Labaran duniya kenan, agama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, za mu fara shirin ne daga jihar Filato, inda rundunar tsaro da ke jiya ta tabbatar da mutuwar mutane 11 sakamakon harin da wasu ƴan bindiga suka kai a ƙauyukan Badda Pandadi cikin ƙaramar hukumar Barikin Ladi a farkon makon nan. Ka Zainab Babaji da cigaban wannan rahoto.
Kakakin rundunar tsaro a nan jihar Filato, Kaftin Ikedici Iweha, ya fara ne da mun bayanin yadda lamarin ya auku.
A ranar 17 ga watan 3, akwai rahoton da muka samu cewa masu kiwo sun rasa kusa da shanikai 400 a lokacin nan da wani abin ya faru. mukuma FTF muka ba su hakuri muka yi musu alkawari cewa za mu iyakan kokarin mu mu ganda cewa wannan rashin da suka samu an samu an medda shi mun yi iyakan kokarin mu muka samu shanikai guda 282 wanda kuma muka miyar wa Fulani har ila Fulani nan suna ta kuma cewa sun san gunda aka kai shanukan nan da aka sace kokarin da suka yi kuma su je su samu shanun nan da kansu ya kai ga fada kuma da su handa suka rasa mutane hudu masu kiwo muna duba wannan kaman cewa su ne suka kawo wannan harin don da wannan report ya same mu muka je muka yi bincike muka gan cewa lallalle sun ce wai sai sun rama kuma duk hakurin da aka bayar ba su samu sun yadda da shi ba kuma wannan ya faru mun samu report cewa wanda suke kiwo nan kusa kusa sun tashi daga sun kwashe kwansu da kwarkwatan suka tashi kamar wannan harin aka kawo har ila yanzu dai akwai sauki STF ta riga ta shiga kauyukan nan kuma har yanzu muna kawo wanda suka ji rauni duka da ya samu kai su asibiti sun samu sauki rasa mutane 11
Mai ba shugaban karamar hukumar Barkin Ladi shawara kan harkokin yada labarai Peter Maton yace adadin waɗanda aka kashe ya wuce 11
mutanen da aka kashe a Bab an kashe mutane 15 da wuri then the other village din an kashe mutane 12 ba duka mutane 27 aka kashe ba two attacks da aka yi
amma ina gaskiya cewa mutanen yankin wurin kwanakin baya sun saci shanu
wannan labarin ba gaskiya a ciki abin da ya faru shine da Fulani suka shigo kiwo kenan kuma da makame a jikin su so da mutane sun fita sai sun yi su yi musu tambayoyi kenan ni zai su gudu da su ka gudu sai sun bar shanagen so haka ne shine mutane sun yadda an ka kore shanagen amma hukuma so magana wai ya sata shanake ba gaskiya ciki
shi ko shugaban kungiyar mu yatta Allah reshen jihar Plateau Haruna Boro Useni cewa yayi ba Fulani ne suka kai harin ba
to wannan kauyukan da ake cewa Fulani sun kai hari a gaskiya ba Fulani bane ni abinda na sani dama ba mu san wani damuwa tsakanin mu da su ba ni dai a sani na an samu sanu muna murna su waɗannan kabilun nan su birum da ake maganan su suka taimaka aka samu waɗannan sanage kuma muna masu murna muna masu godiya ba yanda za a sake cewa mu din nan mun sake kai wannan hari mu dai abinda muke ce mu al'umman Fulani muna neman zaman lafiya ne
Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya. Zama lawan lafiya shi ne cigaban Nigeria.
Sauna a lafiya al'umma ta Filato kungiya. Zama lawan lafiya.
Daga jihar Niger kuma mun samu rahoton cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar Malam Adamu Usman tare da sauran shugabannin majalisar da kan mukaman su ga Mustafa Nasir Bazari da sauran rahoton.
Mambobin majalisar guda 19 ne dai daga cikin 25 suka kada hannu na amincewa da sauke shugabannin majalisar guda 4. To amma tunda farko mambobin majalisar sun fuskanci tirjiya daga jami'an yan sanda a lokacin da yan sandan suka yi kokarin hana su shiga harabar majalisar domin gudanar da zaman tsige shugabannin.
And no problem is going now. We cannot stop from doing our legitimate work.
You don't know why we are here. We are members here.
Bayan tsige shugabannin dai yan majalisar sun zabi Honorable Isa Kawu a matsayin sabon shugaban majalisar inda kuma ya bayyana mun dalilin su na daukar matakin tsige shugabannin majalisar a daidai wannan lokaci.
Eh akwai laihuka to amma a lokacin da muke ciki ya kamata a sami shugabanni waɗanda za su yi gudu su hanzari su tabbata ayyukan da ya kamata a yi cikin karamin lokacin nan da yake saura a yi.
Ku taushe hannu ba ganin lokaci ya kore.
A'a, in muka hanzari duka abubuwan nan za mu iya cima burin.
A ɗaya gefen dai Honorable Adamu Usman ya ce san bai amince da sauke shi ba, kuma har yanzu shi ne shugaban majalisar dokokin jihar Niger.
Ni yanzu abinda nake cewa na ce ni ina nan daram ina kan shugaban majalisar na jihar Niger har yanzu. ni ba sauke ne ba dan kotun babban kotun na jihar Niger wanda babban chief judge na Niger take shugabanta ta ba da order tun da sahihin ga cewa kada su yi kokari su ce za su tsige ni
batun takarda kotun nan da kake magana a irin haka ta faru da wasu mambobin majalisar ka guda biyu da kotu ta ba da takarda cewa kada dakatar da su daga majalisa a lokacin kai ne shugaban majalisa ka bijire mu wannan takardar kotu ba ka ga ya sha ya daidai ne
a'a ban bijire ba a lokacin ba su da court order
da ka ce baka yadda ba gashi su rantsar da sabon ni shugaba biyu ke majalisa
eh to shugaba biyu ni dai asbal ban san ko wani shugaba ba ni ne shugaban majalisa har gobe tun daga dokan kotu ni
ka je ka ci gaba da zama
in Allah ya da zan ci gaba da zama
a halin da ake ciki dai a yau Laraba nan ne ake sa ran sabbin shugabannin majalisar dokokin jihar ta Niger za su aika wa gwamnatin jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu takardar gargadin daukar matakin tsige shi daga kan mukamin sa Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kuwa ta siyasa bana temun tarnaki
taya mu tsaron munan karata ci da alhaki
waye garan marshi halke za ya zame waki
ban taki gaskiya bahili ni ka kariya kwalin kuriya na gwamna samun gadan Mamuda mujin saratu malai maka godiya amban mariya da Aisha barka da dawaiya
yoga sabon gani muduba shi da jinkiri
a tishiwa ta wuce da hancin ka ba goburi
shakar
a gaida Mustafa Nasiru Batsari batun tsige tsigen nan shine zamu duba cikin shirin demokradiya a yau ba an kun saurari wannan sakon
A halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur dake Ibadan. Wannan rashin man fetur yayi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu.
Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin mu na hanzi. Demokradiya a yau. Cikin shirin ana saura makonni a mika mulki guguwar tsige-tsige ta taso mutunta tsarin mulki ko son zuciya Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Yau ana saura mako uku da yan kai a mika mulki a Najeriya ga sabbin gwamnatoci daga matakin tarayya da jihohi barazanar tsige gwamnoni ko mataimakan su ko kakakin majalisun dokoki sun cika kafofin yada labarai Ranar Litinin din nan wakilan majalisar dokokin jihar Enugu suka fara daukar matakan tsige gwamna Sullivan Chime. A ƙarshen makon jiya aka tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo Alhaji Ali Olanusi. Haka ma a wajajen ƙarshen makon jiyan wakilan majalisar dokokin jihar Kebbi suka gabatar da takardun tuhuma ko neman bayanai idan ba su gamsu ba su tsige gwamna Sa'idu na samu ɗakin gari. Kamar dai za ku cikin wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana a makon jiyan.
To sai dai fa lamarin ya biyo ne kwana daya bayan da tsohon kakakin majalisar da aka tsige shi tare da wasu shugabannin majalisar a watan Nuwamban da ya gabata suka tattaru da sauran takurorin su da suka sauya shekara zuwa jam'iyyar APC da ta lashe zaben gwamnatin jihar suka tsige sabon kakakin Hassan Muhammad Shalla tare kuma da mayar da tsohon Aminu Musa Jega akan mukamin sa na kuzanta da shi akan dalilan su na daukar matakan
lokacin da muka dawo mun ga takardun mun ga approval da wayanda suke bayani bai dace ba bata kudaden jihar Kebbi a inda bai kamata a bata su ba akwai kudaden da yawa aka kashe wanda suke kallo ba su cikin budget akwai kuma da aka kashe mun tabbatar da ba su kai ga mutanen da ya kamata a kai ba kamar approval da aka ce an ba malamai miliyan 315 sannan kuma akwai kudaden da aka ce an ba na security to wannan shi ya zabar da mutu ba gaskiya bane gwamnati tana butun karewa ai ta fallasa kudade ya mutane shi yasa muka ga abin da ya dace bari mu dakatar da wannan abu a kira gwamnati shi bayani in ya kasa bayani in ta tsima da bishi
baka ganin kamar a iya cewa kun yi gaji hakuri ganin cewa kamar abubuwa sun zo karshe na wannan gwamnati tunda bai fi tsora kwanaki 30 ta kammala wa'adin mulkin ta ba
ina so ka gane wannan abu idan kai rashin gaskiya idan ha ga rashin gaskiya ka ya kamata lokacin da kai sai a dakatar da kuma a hana maka wannan rashin gaskiya kuma abin da ka duka na kai mutane kamar da ba sai an wuce ba idan muka ce mu yi hakuri sai ya wuce sai ya sauka ai za ka ga mutane za su ce okay don bai mulki na shi sai aka yi haka nan amma tushen a cikin mulki ya kamata in abin nan in an tabbatar da an establishing fact ga wannan abu ya mai da kayan mutane.
Duk wani yunkuri na jin ta bakin gwamnatin jihar ko kakakin majalisar da aka tsige bai yi nasara ba, to amma a martanin da ta mayar jam'iyyar PDP a jihar ta ce don sun ci zabe ba haka ya kamata su fuskanci al'amura ba. Alhaji Muntari Sarki Jega babban jigo ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Kebbi.
Abin da ya gabata kowa ya sani, dukkan majalisa yan PDP ne. Ganin bukatocin su ba su iya biya a PDP yasa suka kaurace zuwa APC. To tunda haka ya kasance, ya kamata kawa kanka adalci, kawa mutanen jiha adalci. Kullun shi dan siyasa ko da yaushe idan Allah ya bashi nasara ga zabe to ya gode wa Allah. Kai abin da zai kwantar ma al'umma ta local government ɗinka ko ta jiha ka hankali, ba abin da zai kawo rigima cikin jiha ba. Abubuwa suna ta faruwa waɗanda ba shi ne siyasa ba, ba shi ne cigaba ba. Abin da ya kamata in har kai masoyi ne ga zababban gwamnati, to abin da ya kamata kai mata abin da zai janyo mata kwarjini, ba abin da zai rusa ta ba kamin ta hau gadon mulki.
Shin wani irin tanadi ne tsarin mulkin ƙasa ya yi dangane da tsige gwamna ko mataimakinsa? A baya mun yi magana ga haka, duk da haka kamar yadda muka saba ga masanin shari'a Hassan Liman da fashin baki.
Maganan tsige gwamna daga kan karagar mulki ko mataimakin gwamna ko kuma kakakin majalisa na dokoki na jiha ko kuma mataimakin kakakin majalisa, duka an same su ne cikin doka ko tsarin mulki ta Najeriya. Kamar in aka yi maganan gwamna, yanda za a tsige shi tsarin mulkin Najeriya a kashi na 188 ta yi cikakken bayani matakai da za a bi kafin a kai ga tsige gwamna. Haka ma kashi na 92, karamin kashi na 2 na dokar tsarin mulkin Najeriya ta faɗi yanda za a tsige kakakin majalisa ko mataimakin kakakin majalisa. To, in muka je ƙarƙashin kashi na 188, ƙaramin kashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya, an ce za a tsige gwamna ne, ko kuma in ana son a tsige gwamna, in aka samu 'yan majalisa aƙalla 1/3, in a ganinsu suka ga cewa gwamna ya aikata wani laifi da ya tsaba wa tsarin mulki ta Najeriya, ko kuma ya aikata wani abin da ya karya doka, ko ya aikata wani laifi da ya shafi almubazaranci da dukiyar jama'a, to za su sa hannu aƙalla 1/3 su ce suna buƙatan a tsige gwamna ko mataimakin gwamna. To sai su miƙa takardar nan ga kakakin majalisa na jihansu da kuma dukkan mambobi da suke cikin majalisa. To in suka miƙa, shi kuma kakakin majalisa zai ce a ɗau takardar nan a miƙa wannan gwamna ko mataimakin gwamna. A nan ba wai gwamnan ko mataimakin gwamna shi ne kaɗai za a ba shi takardar tuhuman ba, duka mambobi da suke cikin majalisa, in su 24 ne ko su 25 ne ko 27 ne, to dole ko ma sun kai 40 ne, dole kowane ɗaya daga cikin mamban, ko da ya sa hannu a cikin takardar neman tsige gwamnan ko bai saka ba, dole fa a ba shi takardar tsigewa.
To Haji Hassan Liman, me yasa kake gani ƙasa da wata ɗaya kafin su sauka ake ƙoƙarin tsige su? Ba wai muna nufi in mutum ya aikata laifi ko da saura kwana ɗaya ba za a iya ladabtar da shi ba, to amma me ƙasa da ma wata guda, me yasa ake ɗaukan kake gani ake ɗaukan 'yan majalisa suke ɗaukan wannan mataki?
To akan gaskiya wannan tambayan ta shafi harkan siyasa da kuma harkan yanda 'yan siyasa a Najeriya suke tafiyar da al'amuransu. Amma ni a nawa bayanin shi ne, in ma dalilinsu na neman tsige waɗannan gwamnonin a yanzu in dalili ce ta siyasa, to akan gaskiya ni a gani na basu yi wa 'yan Najeriya ko wa 'yan jihohin adalci ba, don ana kusan gama tafiyar da mulki suna kokarin tada jama'a hankali a kasar nan. Amma kamar yadda ka faɗi, in fa aka ce gwamna ya aikata laifi ko ana tuhumarsa da aikata laifi na ƙarya tsarin mulki ta Najeriya, to akan gaskiya ni ɗin nan a matsayina na mai bin doka wanda ya yarda da tsarin mulkin ƙasar nan, dole fa a ladabtar da gwamna nan, dole a bi ƙa'idar doka. Amma abin tambaya kamar yadda ka ce, daga yanzu zuwa ranar 29 da gwamnan Kebbi da gwamnan Enugu da gwamnan Ekiti da sauransu, shin an zaba bi ƙa'ida yadda aka shimbiɗa a cikin tsarin mulkin Najeriya da kuma yadda kotun koli ta Najeriya ta yi fasara wannan dokan na tsarin mulkin Najeriya, shin za a iya tafiyar da wannan aikin a ce an ladabtar da su ko an yi bin ƙa'ida ta tsarin mulki har zuwa nan da kwana 24 ko da 25? Akan gaskiya in ba fa ana son a yi sama da faɗi ko a karye tsarin mulkin Najeriya ba ne, a gani na zai yi wahala.
Masu tsaro, da wannan fashin baƙin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako. Sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da lauya Hassan Liman da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku, mu zama lafiya. Karfe 1:26 da rabi sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka, inda wasu ke zanen barkwancin abinda suka kira Annabi Muhammad. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kan batun nukiliya tsakanin manyan ƙasashen duniya shida da ƙasar Iran a mako mai zuwa a birnin Biyana. Kungiyar Tarayyar Turai har ila yau ta bayyana ƙwarin gwiwar cewa da ƙasar Girka da masu bin ta bashi za su ɗau matakin ganin ƙasar ba ta samu matsalar kuɗi ba, da kuma ci gaba da kasancewa cikin jerin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin Euro. Shugaban Amurka Barack Obama ya gabatar da sunan Joseph Dunford na wato rundunar sojin ruwan Amurka a matsayin hafsoshin soji na gaba don mai gurbin janar Martin Dempsey na hukumar sojin ƙasa. Kungiyar kai ɗaukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu 'yanci rani kimanin 40 a ranar Lahadi a tekun Bahar Rum, bayan da kwale-kwalensu na roba da ake kumbura shi da iska auye sace auye bindiga yayin da suke ƙoƙarin zuwa gabar Italiya. Kungiyar ta jinkai ta ce waɗanda suka rayu ne suka faɗi cewa mutane da yawa sun mutu bayan da suka fada cikin teku kuma suka kasa iyo.
To madalla a gaishe ka, da haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku, muna taya Alhaji Ibrahim Mai baban Goggo da Alhaji Sani Inuwa lafiya murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Ibrahim Mai da Maryam Sani Inuwa da za a yi ranar Juma'a idan Allah kai mu 8 ga wata a ƙofar gidan Alhaji Sani Inuwa a lafiya Lamur da jihar Adamawa. Allah Ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka. Yanzu a madadin wato abokan aiki na musamman Ibrahim Kalmu Sai Garba da Kibahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Jim Haman da ya rika masa, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.